الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد كتاب حلية طالب العلم لتابي نينا مالم بكر بن عبد الله ابو زيد وانا كما شيني درسي نسبتن ديدي درسن دا يقباتا منشقا قباتا تلاتن دا اكو السيدكو طالب علمي يزمامي قسكيا ya zama mai gaskiya cikin lahaja cikin maganar sa domin gaskiya cikin magana wato alama ce ta alwaqar nutsuwa kuma alama ce ta sharafin nafs daukaka kuma alama ce ta tsarkin zuciya alama ce ta madaukakiyar himma kuma alama ce ta mutun yana da hankali mai wato rinjayayyen hankali sannan wannan gaskiyar kamar yar aike ce ta soyayya ma'ana tana sanya soyayya tsakanin dalibin ilimi da sauran bayin Allah sannan wato tana kare wa mutum addini kamar yanda Sheikh Ibn Salih Al-Uthaymeen ya dauki waɗannan maganganu gaba gaba yake ta fito da ma'anonin su a darasin da ya mukai na karshe kaman mun kawo kissar Ka'ab ibn Malik game da irin jarabawa da ya shiga saboda ruko da gaskiya kuma karshen al'amarin Allah ta'ala ya bashi mafita kuma ta zama daukaka gare shi to sai Sheikh Uthaymeen ya ci gaba da cewa rahimahullahu ta'ala wa inni la azkuru rajulan min ammatin nas ishtahara bisidiki yace wa inni hakika ni la azkuru rajulan zan iya tuna wani mutum min ammatin nas daga ga magarin mutane ba ma malami bane wato cikin jama'ar gari kawai ishtahara bisidiki da ya shahara da gaskiya fakana nasu yanquluna akhbarahu mutane za ka ga suna dauko labarin sa fil majalis ana tattaunawa a majalisai ala talazzuzi biha bisa jin dadin ruwaito wa'annan maganganu nasa akthar mimma yanquluna akhbar al-ulama fiye da yanda ma suke dauko zantuttukan malamai alladhina fi waqtihim wadanda suke zamanin su li'anna sidqa yarfa'u Allah bihi man ittasafa bihi domin gaskiya Allah yana daukaka duk wanda ya siffantu da ita ba sai mai karatu ba koda mutum ba mai ilimi bane kuma ko mai ilimi ne ya siffantu da kishiyar gaskiya za ka ga babu wato kwarjini a cikin ilimin sa sannan kuma babu albarka in ku ga magarin mutane wanda yake ba mai ilimi ba ya siffantu da wannan sifa ta gaskiya magana sa sai ta zama hujja ta wani malami da bai zama mai gaskiya ba ta zama to ba hujja ba la siyama fi masailil ilm musamman ma a masaloli irin na ilimi ana san dalibi ya siffantu dalibin ilimi ya siffantu da gaskiya wa kana al-imam Ahmad rahimahullah imam Ahmad wa rahimahullah wa ghayruhu da wani sa min al-a'imma daga manyan malamai la yusarrihuna bit-tahrim zaka ga ba sa iya fitowa qararar su ce abu kaza haram ne wal wujub ko su ce abu kaza wajibi ne illa ma ja'atun nusus bitasrih bi sai fa abinda nassi ya tabbatar qarara da cewa haramun ne ko wajibi ne wa illa in ko ba haka ba fatajidul imama ahmad zaka samu kaman babban malami irin imam ahmad rahimahullah yaqulu in an tambaye shi game da wani abu sai dai ka je na akrahu kaza ni dai ba na san ina kin abu kaza ko la yu'jibuni gaskiya bai burge ni ba baya kayatar da ni ko la taf'al karkai ba zai ce ma haramun ne ga kai ba zai ce haramun ne abu kaza ba zai ce abu kaza wajibi bane sai ya ce la yu'jibuni ka duba wannan kalmar shi yasa ka koma cikin mawada za ga irin wannan sai ya ce sai imam malik sai ya ce fi ma na'lamu wallahu fi ma na'lamu ko wallahu a'lamu fima kaza zaka jin ya kawo sai ya ce Allah wani lokaci sai ya fara kawo wallahu a'lam sannan sai ya bada amsa kuma zaka dinga ganin shi ma yana yawan amfani da makaruhi abu kaza ina kin kaza shine yake ki ba shari'a bace ba nassi da zai dan su nuna ba sa son su ce abu kaza haramun ne babu nassi ya zama sun yi ƙarya sun ci amanar ilimi ko su ce maka abu kaza wajibi ne kuma ba su da hujjar wajabta maka wannan abun ya zamto sun shiga gonar Allah kuma sun yi ƙarya ba sa son haka to shi yasa magabata za ka gansu a haka wa ma ashbaha zalika illa fi ma warada bihi nassu sai fa abinda nassi yazo da shi fa huwa yastati'u an yusarriha bit tahrim to irin wannan ne za ka ga Imam Ahmad yake iya fitowa karara yace haramun ne fa yaqulu misali sai yace al maitatu haramu masalan mushe haram ne misali wa yaqulu ko yace as salatu faridatun sallah farilla ce kaga wannan duk babu wani kokonto akan haka wa nahwi zalik wa yaqulu shaykh bakar waffaqahu Allah Sheikh Bakar bin Abdullah Abu Zaid yana cewa wali hadha kana fardu ayn dan wannan ne gaskiya ta zama farilla ta tilas ai kana sidqu fardu ayn gaskiya farilla ce da take kan kowa da kowa la farda kifayatin ba farilla ce take faya ba da a ce a to tunda ku kun fadi gaskiya mu ai ba yayin mun fadi gaskiya ba farilla ce da ni wajibi ne mun fadi gaskiya kowa wajibi ne fadi gaskiya fala yaqulu ana akdhibu wa thani yasduqu yace to ai ba matsala ni dan nayi ƙarya ai wani ya faɗi gaskiya ka nuna cewa kai ƙaryarka ba matsala bace tunda wani ya faɗi gaskiya kaman ka dauka gaskiyan nan fardu kifaya ce kai ka ci gaba da ƙarya shi ya ci gaba da faɗar gaskiya ba matsala a'a gaskiya fardu ainin ce tana kan kowa da kowa malami da wanda ba malami ba dalibi da wanda ba dalibi ba dan kasuwa da wanda ba dan kasuwa ba ma'aikaci da wanda ba ma'aikaci ba wajibi ne mutum ya zama mai gaskiya لا يجوز ان تكذب بها حالتك كيكريا استثنى بعض العلماء ديدا cewa wasu cikin malamai sun yi togaciyar maja an dariƙe tauriya wato wata wato irin abin da yazo ta hanyar tauriya tauriya shine abin da za ka ga a zahiri ga abin da ka faɗa amma a zuciyarka ba haka kake nufi ba shine tauriya an gane ko yawa irin wannan yanzu kamar a lokacin ina ganin Imam Ahmad in ban manta ba ya sha wahala game da mas'alar khalqul Qur'an to a cikin malamai an ce akwai wanda da aka zo yaga azabar da ake wa malamai yaga shi gaskiya ba zai iya juriya ba aka ce sai ya ce al-Qur'ani makhluqi ne da yazo sai ya ce al-Qur'anu wat-tauratu wal-injilu waz-zabur fa hadhihi makhluqatun aka ce ka futa da shi ka tafi sai da ya kawo al-Qur'an wat-tauratu wal-injilu waz-zabur a zuciyarsa ya gama magana sai nuna ɗan yatsunsa sai ce fa hazihi makhluqatun shi yana nufin ɗan yatsun nan makhluqatun ne su kuma sai suka dauka yana nufin littafan can duk da ya lissafa makhluqa ne haka sai aka ce ka tauriya kenan kamar lokacin da aka samu wata daula ta ƴan Shi'a lalle sai ka ce sayyidina Ali yafi sayyidina Abubakar to shi ma da aka zo kan wani aka ce waye boni ko mutun ya fada ko jiki yayi tsami sai ce man bintu huta hata kenan kawai aka ce awa to shikenan je ka wanda yarsa take karkashin sa kaga sayyidina Ali yar manzon Allah tana karkashin sa sayyidina Abubakar yarsa tana karkashin manzon Allah man bintu shi yana nufin man bintu huta hata waye yafi yace wanda yarsa take karkashin sa yar sayyidina Abubakar tana karkashin manzon Allah shi wannan yake nufi shine yafi falala su kuma sai suka dauka man bintu ta tawo yar manzon Allah tana karkashin sayyidina Ali Ali yake nufi suka ce je ka to wannan kaga babu tauriya ne da Allah ba ni aran naira 1000 kace wallahi ba kuma ga kudi aljihunka kana nufin 1000 da zaka bashi ce babu wata an gane ga gani ga wannan shine tauriya an gane ko to shine malam yake cewa sai dai a babin fadar wato abin da ya shafi fadin gaskiya ko ƙarya to an togace wasu malaman sun yi togaciya game da tauriya walakin la hajata lil istithna sai dai Sheikh Uthaymeen ya ce ai to ai babu bukatar ma sai an yi wani istithna'i li'anna tawriyata domin ita tawriya sidqun ai gaskiya ce mutun ya fada bi itibari ma fi nafsil qa'il duba da wato abinda ke cikin zuciyar shi mai magana din fa masalan misali qauli ibrahim alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam lokacin da yaje wucewa da matarsa suka je wucewa ta wani gari to shi sarkin garin in dai ka zo wucewa da mace in dai matar ka ce sai ya kwaci ko sai ya mata rafin ko sai ya kwaci to da suka zo sayyidina annabi Ibrahim sai ya fahimci cewa ga halin wannan sarkin sai ce mata in kin shiga ya tambaye ki kake ce ke matata ce kice ke yar uwata ce an gane ko shine kaulu ibrahim alaihi salam lil malak lil malik al jabbar wato ga manda wannan al mal al wato al malik wato al malik al jabbar wannan sarkin wanda yake jabbel hadhihi ukhti aka ce wannan fa ya kuke da ita ce a wannan yar uwata ce ko sai dukun kaga gaskiya ya faɗa bin nisbati lima fi qalbi ibrahim duba da abin da ke zuciyar annabi ibrahim hiya ukhtuhu fi din yana nufin yar uwarsa ce a addini matar ka ya yar uwarka ce ta addini da aka yace masa wannan fa sai ce ai wannan yar uwata ce kaga annabi ibrahim sai ya tauriya menene yar uwarsa yana nufin yar uwata a addini amma a zuciyarsa ya faɗa haka amma a baki ya ce yar uwata ce shikenan dan su kubuta lakin fahima annaha ukhtuhu fil nasab sai shi kuma azzalimin sarkin ya fahimci yana nufin yar uwarsa ce ta dangantaka wa huwa laysa bikadibin kaga wannan ba ƙarya bace wa kana ibrahim ta'azzara aw i'tadara an shafa'a kaman yanda annabi ibrahim ainihin wato ya gagara ko ya bada uzuri game da aka zo neman ceto wajen sa ranar tashin alkiyama sai ce li annahu kadhiba thalatha kadhabatin yace a aka ce muna neman ceto ya ibrahim yace a wane ne yace ni da nayi karerai har guda uku kaga sai ya amfani da kalmar kadhabat ƙarya lakinnaha kadhibun min wajhin sai dai ka kalla ta wata fuska za ka ga kamar ƙarya ce wa huwa talbisu ala adh-dhalimi al-mu'tadi shine rikirkita lissafi ga wannan azzalimin dan ta'adda kaga sai ce masa yar uwata ce walakinnaha sidqun sai dai magana da ya faɗa gaskiya ce bi hasabi itibari ma fi nafsil qa'il in an duba la'akari da abin da ke cikin zuciyar shi mai magana din istafna ba'd ulama aidan ma ja'a bihi al-hadith to haka ma malamai sun togace abin da yazo cikin hadithin annahu la yajuzu al-kadhibu ƙarya ba ta halatta illa fi thalathin sai a wurare uku fil harbi ayaki wal islahi bainan nas da sulhu tsakanin mutane wa hadithil mar'ati zawjaha da maganar da mace za ta yi wa mijinta wa hadithir rajuli li zawjati da hirar ko maganar da miji zai yi wa matarsa wa hadithuha iyahu ko kuma hadithiya iyahu da ita ma hirar hadisin da wato hirar da za ta yi masa an gane ko shi yasa wasu malaman suka ce mahmulun ala tauriya shi ma wannan za a dauke shi ne akan tauriya wa laysa ala alhaqiqa ba akan hakika ba domin aka ce fal harbu khud'a lokaci ai to insha Allah sai mu tashi akan wannan gabar inda mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka kotun tuba harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk